Big Lapeka Studio. Sauti ya Arwa Pleido.
Gonarka kawada ta damarka rubun asirinka nan ga yaran baba da kya da spa da sunanka warware shakka dadi dadi aminci mai aska zuciyar bawa adadin yawa da yawa wanda bai yinuwa ali da sabai Allah sa da suwaiwa shi fitar yunwa gaisuwa ga maga hajiyar sifar zatiyar Allah Fatima Bitla Madan Allah a shigar da nufi na layira kar mushawala ya mushafaila ya madu mai sirrin saduwa da soyayya ban fitar kunya da kai muke tafiya wajen zuwan anje kuma kai ne ka warware igiya shehu titaniya in ka Allah zai maka ko ba ko sisi ya yi wannasi zo mu je ko si ko kai yadda maza suka kare a zahirin gausi Ramai yasi shehu mun godewa rabbana wanda yayi ka ya girmama kadarinka a tanubin masoyinka shehu baban shehu buwayi ya kara girmanka na bayanka ya da ya sada minci a zuciyata ne ana soyin gane an akan dan kai ne dan yi san wanda ne nufi ban halittu ne askin sarki ne ya kashe halitta dudan su zo su gaishe ka ya a hankunka kaira damanka kasuwarka tarin ka ce likin kari barka hannunka dole mu gaishe ka Allah ya girmama wanga bawa da girmansa askin iyawarsa nan baya cikin amsa la ilaha illallah muhammadu waninka ya gasa shugaba ababusa rumshinka ya fi ibadar kauna kabar rahmatin layi madadin ka ne mai taimaka wa duruhi ya kusanta Allah har ya kasanta billahi lallahi bari tai farko daga farkon ka annabin Allah mai jin ka ne Allah kibalar ka kibala sallar ka ce sallah imanin ka bai fitar fitila ko far fitar mazala kai ne karshen lamari shugaba iyaka ne mun akan mu mun tone zuciyar mu ta kone kai jasadin mu kullun na tafiya al-amin dan kai ne Allah ya gargadi bayin sakan ka annuri ya ba su labari kai ne cikin sirri kowa ya bu bayan Ahmad ya riski alkhairi aka san akan shari sama kai fari da zuwan ka cikin tamamudu amsa kiran adu badal al-amdadu sanatin dadin karayukan ta ne abuju ya mai gidan sadu sama dayi wa yaro nisa nufin ya kamo ta kai an kura annabta daga kan ababinta akuya ta fadan akuya ya buka za ta ce wa yayanta annabu gatanta mamakin girman mai jin amon fitar zati malakut na sutu tawarut la hutu sarki amanar sarki sai bulma mamaci bilayat wal mauti satin Allah na Abubakar mai gidan Umar al awwal al akhir bai Usman mai aidar kai ne asalin komai al badin azai sai bul kai kai ga su ba ga suna ga zatin ka uban kaulu an ta mamunu mamud mannanu kai ne sarkin duka mai gida da hassanu tajidul warainu sarka ka sarki gaba da bayanka adama dauninka kamsa sunanka sayyidul wujudi ta bai sir basfa da sunanka naka sai naka hankali baya yarrabe sa da girmanka bari ta dauko ka tagiya ta karbe ka karshen lamari kai za a gani a iyakarka kai mu masaukinka ya manzan Allah ga mu kare kamar soyayya ne yawan mu yara ne amma masu rauni ne a rika mana annabi burin mu duniya dede gaba kai ne Allah dan annabi kai mun kyautar mamaki ni ba ni san mulki ara mun shauki tu sanna na so in ce ni madinati shabaki ai mun farmaki Allah horan sidira karafi ni ya Allah saboda mu ciramla kare na ban fitila saboda du in yazo kar ya zamto garan masala Ahmadu ga Allah maganar ga akwai magana cike Ahmadu sarki ne jalisin gane abun guda ɗaya ne kitabi Allah zahirin magana ta ne kushe sai arne nayi nan na koma nan na tsaya anan kai ne Bina rasa menene ya sama tubai ne sun kasa kada ta abin da Allah ya ce daya ne yanzu na gane tafiyar ce sun gaza gane yaya zubin ta yake garba kurke nauyin ku mun sauke mun ga ya muku annabi ya wuce sanun ku aka yake maganar ka aka take Na'imi ya zikir li Mustafa Nur man kusa Bi asara Ismail Muhaimin man kasa Muhammad Abdullah Nasir Dini Ma ansari ma la yu'addu wa la yusa Mulkun dawa ayyamuhu mutakallilan Walil nabi walil shar gad adman al yusa Faya laytu shiriya Allah muzi bi zawratin Nidari habib Allahi al-u'mil nasa Diyarun liman gad bata arshan li arshi Wa wafa bi kamsil lan turasar madan naksha Wa akfiru kati bi rubui rubui Wa aski bi ma ishan turfata man kusa Wa ukfiru huma gad lakitu min alasa Wa yinkana lam yahtaj ila zikri nasa Ma maru muhidun fil ibadu wa amriya Ba lam yahtaj Kufi daksili yaglubul karsa Alayhi salatu lahi summa salamu Ma al-ali wala sahabi man amma au kasa Alayhi salatu lahi summa salamu Salatan biha min bari yudrikul masa Alayka salatu lahi summa salamu Kajini ya sharra sira inna fisu nafas Alayka salatu lahi summa salamu Bi anha zamal a'ada wa man sawa baraza Alayka salatu lahi summa salamu Li yarfa anil adi ala kullu madi
Sauti daga Arewa Play.com
Annabi abuna Yabuna Annabi abuna Yabuna Annabi abuna
Mixed by Money Records